Taron wanda ya hada kwamandojin rundunonin kasashe biyar wato Nigeria, Niger, Chad, Cameroon da Jamhuriyar Benin da dai gefe masu ruwa da tsaki a sha'anin tafiyar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar MNGTF ya fara da nazarin halin da ake ciki dangane da yakin da dakarun waɗannan kasashe ke kafsawa da kungiyar Boko Haram a kewayen tafkin Chadi kafin daga bisani a umarci mahalartan akan bukatar ƙara jan damara. Ambassador Mamman Nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar kasashen CBLT.
Su shugabannin kasashen mu da suka taru a Najeriya ran 15 ga watan 12 na shekarar nan da ta wuce suka ce kowane wata uku mu zo mu taru a dibi yanayin tsaro na kasashen da ke kewaye da tafkin Chadi mu gani aikin da ake yi shin ana cin nasara ko kuma ba a cin nasara in ana cin nasara sai a ci gaba da yin ko ba a cin nasara menene ya faru don a gyara na akwai gyara sai a yi
don za a zama da kai menene kuka fahimta
a aiki dai yana tafiya daidai yadda ya kamata akwai yan wuraren da ya kamata a gyara amma dai komai na tafiya daidai yadda ya kamata to an gaya mu kowa da kowa a ci gaba da ƙara ƙarfin gwiwa dai domin a ciwo nasara
da yake jawabin rufe taro kwamandan rundunar askarawan Nijar janar Ahmed Mohammed ya bayyana cewa yakin da muke ciki a yau abu ne da aka tilasta mana yin sa domin an tsokano shi ne ba tare da wata kwakwaran hujja ba amma duk da haka ya zama dole mu dage don ganin mun yi galaba kuma na yi imani ko ba jima ko ba daɗe za mu yi nasara domin mu muna yi ne don kare martabobin kasashenmu saɓanin abokan gaba wato Boko Haram da bata san zahirin abinda take yakin domin
Le groupe terroriste Boko Haram, on ne sait même pas quelles sont les valeurs pour lesquelles il se bat, s'il y en a.
Dama daga cikin talakawa a kasashen yankin tafkin Chadi na da daurin kai a dangane da ainihin nasarorin da rundunar haɗin gwiwar waɗannan kasashe ke cewa tana samu a bisa la'akari da yadda ƴan ta'adda ke zazzafa kai hare-hare a wasu lokutan lamarin da yasa ambassador Mamman Nuhu yiwa jama'a jawabin kwantar da hankali
kafin yaki da ƴan ta'adda fa ba abin da za a ce an kare ne an gama da shi gaba daya ba yana daukar lokaci kware da gaske sai fa suke ganin kamar abun da ba ya tafiya da sauri kamar yadda suke son ya tafi al'umma sai dai su ci gaba da hakuri su dan ba da lokaci su sojoji suna nan suna aikin su insha Allah za a ci nasara
sule mun yi barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger